It's add up on the mix.
Nothing to something. Check you man. Sabil.
Mixed by Bill.
Kakopsa. Bitch nigga kakopsa. Kakopsa. Bitch nigga kakopsa. Yo, I know come from rich family. Banana tama gotunda na san chemistry. Maganganu akena hari in the city. Why wana yaran kuma mai nazari. Suche say the sun is on below. In baba su akam below. Bana abredi lo. Nasa duka super sun yulo. Get your boy daga sokwato. Nike sa muna bukan su karakato. Why you kena zaka cheba zani jeba diba. Kanka kai kamare jaki na bide ajinka ko. Sonka kai hukunchi. Na ya hauta kanka zuwa yanzu na asanka. Gani kuskulen ka. Kai fuck off. Na ima wani. Kai fuck off. Na ima wani. Kai fuck off. Dole nena ma fuck off. Danka gani kuskulen ka. Shia sana ma fuck off. Who are you? What the fuck you think you are? Tazara tada kai kama mota da ka. In me to go on the baba tuma aduba ba. Haka neke kashi kitna baba tunya ganga da jaye kai. Ba agani jaye lida azahari sudu kansu jaye lene domba sula asere nika danka ina zon. Koya malas kawa ya the best in my zone to koda magana. Kakopsa,
kakopsa,
bitch nigga kakopsa.
Kaitusa,
kakopsa,
kakopsa,
bitch nigga kakopsa. Kaitusa. Kakopsa,
kakopsa,
bitch nigga kakopsa.
Kaitusa,
kakopsa, bitch nigga kakopsa. African Jamaica rasta mani ya kubandula. Ubanda keka sheki dadu wakoda chicken de la bani. Kino tuno to kona magana. Ba abinda suka iya seba ka hasara. Hasada sansa suka nuna. Basu mada tushe suka gina muka rushe. Wasu duka susu mpuche tomi ye zamu kushe. Chanku kala sada mushe. Kawe muki da mukashi. La parinda baya bushi. Gakwa dede la shila. Shibani sung kwa shukwa. Ina the Benz and nanga Bugatti. Gajeka tamba yani bani Illuminati. Mata ke TikTok. Mada say sinting, suna licking, muna looking, muna killing, suna billing, muna spending, suna begging, muna suna motherfuckers wake up, now she go the escort, need a time bomb, Cassandra said the set up, nothing to something, nothing to something, kakopsa,
kakopsa,
bitch nigga kakopsa,
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 bitch nigga kakopsa. Wow, VNS, Black Nation Stars. Wow, Boomba.
Boomba.
It's Adap on the mix.